Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6049 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa dake kan mita 102.5 zangon FM. Sai radio amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalal FM. Ga waɗanda ke gane kuwa kuna iya sauraron mu kan Alfa radio dake Kumasi. Har ila yau kwa iya kama mu ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum, Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokan aiki ke muku fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu da yanzu za ku je mu dauke da shirin abar ya huce, amma da farko ga labaran duniya.
To assalamu alaikum mai saurari, ga labaran mai karantawa Ibrahim Ka'almasi Garba. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo jiya Juma'a ya jaddada cewa dole ne al'ummar duniya ta matsa lamba ma Koriya ta Arewa, muddin dai ana so ta kawo ƙarshen shirin ta nukiliya. Aiwatar da tsauraran matakai wajibi ne ga cimma wannan buri namu, abinda Pompeo ya gaya manema labarai kenan bayan jerin wasu tarurrukan gaggawa jiya Juma'a a zauren Majalisar Ɗinkin Duniya da ke birnin New York. Ya kara da cewa muddin ba a aiwatar da takunkuman ba, yuwar Koriya ta Arewa ta kawo ƙarshen shirinta ta nukiliya za ta dusashe. Pompeo ya yi tozali da takwaran aikinsa na Koriya ta Kudu Kang Kyu-kang da kuma sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres. Ya kuma yi bayani ga kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma ƙasar Japan game da ziyarar da ya kai Koriya ta Arewa a farkon wannan watan, lokacin da ya samu rikiyar jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley. A wata babbar shari'a mai nasaba da ta'addanci, wata kotu ta musamman da ke Dakar babban birnin ƙasar Senegal ta yanke hukunci ga wasu da ake zargi da kasancewa 'yan bindiga su fiye da dozin guda, waɗanda za su yi fursunan kama daga na tsawon shekaru 20 zuwa ƙasa, saboda tuhumar su da goyon bayan ta'addanci da kuma samar da kayan aiki ga kungiyoyin 'yan bindiga a fadin kasar. Ranar Alhamis kotun ta yanke hukuncin kan 'yan bindiga da dama, ciki har da Muktar Duhan da mukarrabansa da aka samu da laifin kasancewa 'yan Boko Haram da kungiyar Al-Qaida Shirin Maghrib. Adadin 'yan bindiga 14 aka yanke hukuncin, yayin da kuma aka wanke mutane 15 daga zarge-zargen da ake musu saboda rashin kwararren hujjoji. Waɗanda aka yanke hukuncin na iya ɗaukar ƙara. Muktar Duhan, jagoran 'yan tawagar ta'addanci, shi ne ya fi samun hukunci mafi tsanani na kurkukun shekaru 20. To karfa a sha'afa, ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yawan cin zarafin Larabawa da aka yi tsakanin shekara ta 2015 da shekara ta 2016 ya rubanya adadin da hukumar bincike ta FBI ta bayyana, wanda hakan ke nuni da irin raunin da ke tattare da kididdigar hukuma a daidai lokacin da ake samun karuwar laifukan nuna tsana a kasar, a cewar wani cikakken rahoto na cibiyar Larabawa Amurkawa da ke Washington. Bayan nazarin bayanai daga hukumomin tsaron jihohi, cibiyar ta yi kiyasin cewa an fuskanci take-taken tsanar Laraba a Amurka har sau 79 a shekarar 2015, a maimakon guda 40 da hukumar bincike ta FBI ta bayyana, da kuma sau 88 a shekara ta 2016 a maimakon 58 da aka bayyana a rahoton na hukumar ta FBI. Daga cikin manyan al'amura hudu da rahoton cibiyar ya yi kwatance da su, akwai kashe wasu matasa Laraba uku da aka yi daura da jami'ar North Carolina da ke Chapel Hill a shekara ta 2015. Mutane 17 ciki har da yara sun mutu bayan da wani jirgin yawon bude ido ya tantsire ya kuma nitse cikin wani tafki, sanadiyar wata mahaukaciyar guguwa da daren ranar Alhamis a jihar Missouri ta yankin tsakiyar yammacin Amurka. Wani babban jami'in tsaro ya ce waɗanda suka mutu na da shekaru kama daga 1 zuwa 70. Mutane 31 ne ke cikin jirgin wanda ke tafiya bisa ruwa da kuma bisa titin mota. Jami'ai sun ce an ceto mutane 14. Shugaba Donald Trump ya ta kafar Twitter ya isa da sakon ta'aziyarsa ga iyalai da kuma abokan waɗanda al'amarin ya rutsa da su. Yan Majalisar Tarayyar Amurka na Jam'iyyar Democrat na kokarin ganin an tilasta ta fintar gwamnati ta bayar da ba'asi, game da abin da aka tattauna yayin da shugaba Donald Trump da shugaban Russia Vladimir Putin suka gana a Helsinki. To sai dai ƙwararru a fannin shari'a na ganin babu yadda wannan abu zai yiwu, muddin dai ba shi da kansa shugaba Trump bane ya so hakan ya faru. Trump da Putin sun gana a kebe na tsawon sa'o'i sama da biyu a gamuwar tasu ta ranar Litini a Helsinki. Tafintoci ne kadai suka kasance da su a lokacin, don haka har yanzu ba a san cikakken abin da suka tattauna ba. Yan jama'iyyar Democrat dai na so ne su tilasta tafintar gwamnati Marino Gross ta bayar da ba'asi a gaban majalisar, a yanda su kuma su 'yan Republican ke watsi da hakan.
To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin abar ya huce.
Mai sauraro assalamu alaikum, barkamu da sake haduwa a wani sabon shirin na
Abari ya huce,
wanda masu iya magana ke cewa shi ke kawo da rabon wani.
Yanzu tana suka gama, san zuciyarsu ya bi adalci
jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da wannan lokacin
barka ka dai daula ya gida na jinki da karfin ki ne da safan nan
to ai yau na sha kofi ne
sai da haka
sai da haka kam
tashuwar tsakan bature kenan
shine fa
to
barkamu da wannan lokacin mallam Usman
haka
yau muna da abubuwa daban-daban ko kaman yanda aka sani ranan juma'a ne ko
ranan 18 ga watan nan
ga watan nan an yi bikin cika shekara 100 na marigayi Nelson Mandela wanda da a ce yana raye a ranar 18 ga watan ne zai cika shekara 100 da haihuwa a duniya
amman
dinda Allah ya dauka ran shi an yi bikin wanda manya-manya suka hadu wanda suka hada da tsohon shugaban Amerika Barack Obama
haka yake
an gudanar da bikin ne a babban birnin Johannesburg dake Afrika ta Kudu
haka kuma kin san wato ya dama ya rasu yana shekaru 95 ne a duniya kuma 1918 aka haife shi ranar 18 ga watan da yanzu yana nan
Yuli
to da yanzu 18 ga watan Yuli 2018 ya zama kamar yadda kike ce shekara
100 jama'a zuwa dan anjima Usman na dauke da tarihin takaitaccen tarihin Mandela inda yake bayyana mana waye Mandela wane ne shi da kuma rawar da ya taka a rayuwar shi
haka to aje ga gaishe
to kamar na garzaya shafukan mu na abota bari na karanto wani sako da aka aika mana a email din mu na wajen aiki wanda sako ne da ya fito daga Yahaya da Nazare inda yake cewa salam masu gabatar da shirin a bari ya huce Usman da Daula da fatan kuna lafiya
lafiya lau alaikum salam
to muna cikin koshin lafiya mallam Yahaya
mun gode
sosai inda yake cewa gaisuwa ta zuwa ga Prince Tasi Ibn Abdullah Azare da Shehu Adamu Rijau da Zainab Barista Chule Maskandare da kuma Yawa Lasani Takai
jihar Kano kenan
gari ne a Kano kenan Takai
gari ne a Kano har aboki gari ne Isa Takai
ha ba to ba ka san Kano ne makaranta amma ban taba jin wannan sunan garin ba
sai a hankali
ai dake Kano na da girma akwai fadi
tambayin yiwa
ko da me kazo an fika kana wanda bu
yawa sun sayar sun kyauta da shi
eh wannan ko Usman kenan
hannuna gaisuwa kafa na gaisuwa
to sai sakon shi na karshe yace gaisuwa alheri zuwa ga barista Hassan Chule Maskandare da fatan duk suna cikin koshin lafiya to mun gode mallam Yahaya to bare na garzaya shafin mu na Facebook domin mika sakon gaisuwa mu na abari ya huce gaisuwan fatan alheri abari ya huce zuwa ga Abubakar Ahmad tare da Abdullahi S Idris fatan alheri mu na abari ya huce zuwa ga Musa Ahmadu Chule Kabanga Allah sa na faɗi wannan sunan daidai gaisuwan fatan alherin abari ya huce zuwa ga Lawal Aminu tare da Sa'adatu Ahmad Sa'i da kuma Muhammad Salisu fatan alherin mu na abari ya huce zuwa ga Nafi'u Ibrahim tare da Muktar Muhammad da Adamu Deko Nasara gaisuwan abari ya huce zuwa ga Bashir M Hassan Rijau tare da Abdullahi Usman Keku da kuma Yusuf M Ramadan Megombawa gaisuwan fatan alherin abari ya huce zuwa ga Blama Bukar tare da Faisal Lawal da Fahad Shaibu Tima da kuma Usman Lawal fatan alherin abari ya huce zuwa ga Bashir Bafu da kuma Umar Adamu da Ibrahim Ma'azu Ibrahim gaisuwan fatan alherin abari ya huce zuwa ga Sani Haruna Hamza Zaria sai kuma Murtala Garba tare da Aliyu Isa Tahir gaisuwan fatan alherin abari ya huce zuwa ga Mahmud Ishaq da Alhaji Bala Tudun Wada Jambir fatan alherin abari ya huce zuwa ga Muhammad Ciza da Malam Sani Ibn Husaini sai da karshe takaddar da ke hannu na fatan alherin zuwa ga Shu'aib S Fada da Shehu Bashir Fulani gaisuwan fatan alherin abari ya huce zuwa ga Ayuba Dan Marka tare da Aminu Kano Maida Garko da kuma Nura Abubakar da Musbahu Umar Kardi da Hassan Sarki da fatan kun tashi cikin koshin lafiya
to Allah ya sa da fatan kuma sun ji to ni ma bari dan leka sakonnin da aka aika mana ta hanyar email iso ndila faki ya aiko da sakon fatan alheri ga masu gabatar da wannan shiri na abari ya huce sannan ya ce da Allah ku isar min da sakon gaisuwa ta zuwa ga Alhaji Bashir Faki da Gamban Alaska Faki da Yakubu Easy Faki da kuma Murtala Dan Faki da al'ummar garin jihar Fakin jihar Kaduna baki daya da kuma al'ummar Hausawa mazauna garin Olade a jihar Osun baki dayan su sai gaisuwar fatan alherin abari ya huce daga Atahiru Hashimu garin Yarima karamar hukumar Gosal a Taraba yace gaisuwa da fatan alheri zuwa gare ku yace a gaisuwar mun da mutane kamar haka Ahmed Babaile Radio Jalungo sai kuma Goga Ishaka Waziri da kuma Yusuf Mai Ragumi dan Kanda Kaduna sai kuma Ishaka Mai Goro Wuryo Gasol a jihar Taraba sai kuma mun kai la jirgi Wuro Jam Gasol da kuma gurgu mai rariya garba shedi bali
to mallam Usman bali ne fa
oh bali
e,
to ya ka kika sani
jaha Taraba ka san can nayi bautar kasa na
oh to shikenan
kuma akwai yaya ta
jike aure a Na ji makamu. To sai kuma sakon gaisuwar Salifu Zakari yace dubun gaisuwa da fatan alheri zuwa gare ku Ahmed Kabara da Dole Salim. Da fatan na same ku cikin koshin lafiya. Sakon ka ya same mu cikin koshin lafiya. Kai ma muna fata kar ka same mu cikin koshin lafiyan da kanka. Sai kuma kamar yadda aka saba a ba mu dama yau za mu yi amfani da ita. Ina gaishe da ƴan uwana da aminan arziki kamar su Adamu Aliyu Gulle da Adam A Adam Gashuwa da kuma Mutari Isufu dake Maradi da Adamu Shamuwa mai dawaki a Shikal sai kuma Abdul Aziz Alasan mai shago a bakin tashar gidan Ramji da fatan za su ji haka kuma ba zan manta da Abbasidi mai gilas ba a bakin tashar gidan Ramji a ƙarshe da Jaduwan Zam a Tambarawa to sakon Zakari Salifu gidan Ramji kenan daga Jamhuriyar Niger da fatan kuma duk suna cikin koshin lafiya kuma sun ji
ya wani ya Allah
Ah,
wagaya kalam sai tayi kai kaji ita ce ta kada su amene kun saka ne kun gaza ci kudin lanci na shi ne ko wanci hancin lanci na shi yanci ga wani lalayun kuka wani ya Allah emini kun iza ni kun ga zahi zani awa mai tuwa ba talwa ya wani ya Allah emini kun iza ni kun ki kun za ne man na ja shaka awa mai tsuka ma na sa yan sanda su ka daure shi awa mai tsuka ma to ga shi an sake shi ina kuka waya wani ya Allah dan ni ya kun saka ni kun ke kun saka awa mai tsuka ma waya wani ya Allah kun saka ni kun ga
to barkanku da dawowa daga shakatawa da fatan kuma an ji dadin wannan waka
to jama'a kamar yanda muka gaya muku daga farko zamu saka muku tarihin da Usman ya bada a takeice na waye Nelson Mandela to ku biyo mu ku saurara waye wannan gwarzon wannan rawa ya taka a rayuwarsa
ana firo lilala dan kabilar Madiba a kauyen Mezo dake gabashin Cape a ranar 18 ga watan Yulin shekara 1918 sunan mahaifiyarsa Nonkapi Naskeni mahaifinsa kuma Nkosi Mandela wanda yake a matsayin babban mashawarcin sarkin al'ummar Thembo wanda kuma mahaifin nasa ya rasu a lokacin Mandela yana shekaru 12 a duniya inda kuma daga nan masarautar da mahaifinsa yayi aiki suka dauke shi a matsayin dan gida tare da renansa sannan Tororo Lilala yana yaro bisa ga labarin jarumtakar magabata yake da sha'awar bada tasu gudunmawar da za ta kawo yanci ga al'ummar sa game da bautar da ake musu yayi makarantar primary a Owonu inda malamar sa Miss Dingane ta bashi suna Nelson kasancewar al'adar makarantar ce ba wa yara ko kuma dalibai sunan mabiya addinin Krista wato sunan Kristoci yayi karatunsa na karamar secondary a Clarkbury Boarding Institute daga nan kuma ya kammala secondary sa a wata fitacciyar makarantar secondary wadda aka fi sani da Wesleyan Secondary School mafiya yawancin manyan mutane kuma a kasar ita suka yi ya shiga jami'a mai suna University College of Fort Harry dan yin digirin sa karami wato ma'ana kamar diploma kenan amma kuma sai dai kashi bai samu karasawa ba sakamakon korarsa da aka yi bayan an kama shi da laifin zanga-zanga a cikin dalibai bayan ya dawo gida ne sakamakon wannan kora abin ya batawa sarkin masarautar Hakizeni rai sosai wanda hakan yasa ya shirya aurar da Nelson Mandela tare da wani abokin wasansa Justice to amma sai dai kawai aka ga matasan sun tsere zuwa birnin Johannesburg a shekarar 1941 inda Mandela ya fara aiki a matsayin mai tsaron wata mahakar ma'adanai to amma bayan haduwarsa da wani dalalin gidaje Walter Sisulu sai ya gabatar da shi ga wata ma'aikatar lauyoyi masu zaman kansu mai suna Witkin Elderman Sigelski daga baya Nelson ya koma jami'ar da aka kore shi a baya inda ya kammala karatun diplomar sa a fannin aikin lauya a shekarar 1943 daga nan kuma ya sake wucewa wata jami'ar mai suna Witwatersrand ya kuma nemi yin karatu akan aikin lawyer amma sai dai nan ma din kash bai gama ba saboda tsananin talaucin da yake damun mutane a wannan lokacin musamman shi hakan ya hakura a shekarar 1952 ya kuma fara karatun jami'ar London jim kadan bayan da aka daure shi a gidan yari a sakamakon kama shi da aka yi a shekarar 1962 irin karatun nan da ake yi daga nesa amma bai samu kammalawa ba sai kuma daga baya ya sami kammala karatunsa daga gidan yari din a jami'ar Afirka ta Kudu ya kuma kammala karatun aikin lawyer ya kuma kammala gab da yan watanni da suka rage masa ya bar gidan wakafi a shekarar 1989 ya kammala inda kuma ya karanci aikin lawyer Nelson Mandela yayi aure da abokiyar wasan Walter wanda suka hadu din nan a baya mai suna Evelyn Mays wace kuma ma'aikaciyar jinya ce har suna da 'ya'ya maza guda biyu Thembi da Makgatho sai kuma mata guda biyu inda tuntuni suka rasu tun suna jarirai auren su ya mutu a shekara 1958 daga baya ya aure wata ma'aikaciyar taimakon al'umma mai suna Winnie Madikizela a shekara 1958 din amma suka rabu a shekara 1996 bayan sun haifi ƴaƴa mata guda biyu Zenani da Zindiswa dan talikin ya tsunduma a cikin harkar siyasa tun a shekara 1942 inda ya shiga jam'iyyar African National Congress a shekara 1944 inda kuma ya taimaka suka kafa reshen gwagwarmayar matasa a karkashin jam'iyyar ta ANC tun bayan gagarumin kamun da aka fara yi wa Mandela a ranar 5 ga watan Disambar 1955 wanda ƴan sandan mulkin mallaka suka kai samame aka kuma kakkame su amma dai daga baya an sake shi a ranar 29 ga watan Maris din shekara 1961 tun bayan wannan lokaci yake ta fama da kame da dauri har dai daga ƙarshe ta kai ga yanke masa hukuncin daurin rai da rai a gidan maza bayan tuhumar sa da laifin barin kasa da kuma yi wa ƴan mulkin mallaka bore tare da ingiza mai kan turuwa ga ma'aikatan gwamnati da masu zaman kansu domin bujirewa tsarin mulkin mallaka wanda yake nuna wariya ga launin fata daga ƙarshe dai an saki Nelson Mandela daga gidan yari a ranar 11 ga watan Fabrairu 1990 aka kuma zabe shi shugaban Afirka ta Kudu a shekara 1991 sannan wa'adin mulki ɗayayyen rak ya kuma sauka akan karagar ba tare da amincewa da shawarorin da ake bashi na sake tsayawa wa'adi na biyu ba a ranar 27 ga watan Afrilun shekara 1994 ya sami gagarumin lambar yabon nan ta zaman lafiya ta duniya da aka fi sani da Nobel Peace Prize ya kuma rasu a ranar 5 ga watan Disambar shekarar 2013 duka nan shirin ya kammala sai mu sallama da masu sauraro saboda lokaci ba zai bar mu da fatan shugabannin Afirka daula za su yi ta koyi da irin wannan
halin wannan gwarzo kan sosai idan aka yi koyi da shi za a cimma abubuwa sosai da dama Allah ya ba su ikon yin koyi da su
amin amin to yanzu kan amadadin
daula Salim daga nan birnin Washington
Usman Ahmad Kabari ne yake cewa mu zama lafiya sai wani mako in Allah ya kai mu
ina kiran jama'a ku ba ni kunnan ku ina kira ne ni dan uwa nake mu ina kira al'umma ku ban tunanin ku ku dai sani cewa wanda ka sace ta ku yamma na ga san mu zani yo ci shi kada ta mu kwanta ga san mu zani ya duba
Da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin in Allah ya yarda inda za ku ji mu dauke da shirin karamin sani yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.